Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan al'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar, 8 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar, kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane 13 suka mutu.
Kan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya suka yi ta adadin bauna akan iyakar kasar da kamu.
Gobaran da ruwa kwab ɗaya zai kashe shi, in ba ku ɗauki mataki a wannan lokaci kun kashe ba, to Fire Brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba, shi ne abin da ta sa ya same mu.
Haka kuma a ji cewa wani bincike ya nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta uku cikin ƙasashen duniya wajen aikata laifukan damfara. Nan za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta sha alwashin hukunta dukkan jaran tsaye ga zaben 2023. Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana tunel, amma fa sai mun fara da shan labaran duniya.
A cikakkun labaran duniyar, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar, kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya ce bai kamata Rasha ta ƙara yin barazana ga tsaron tashar nukiliyar Zaporizhzhia da ke Ukraine ba. Mai bawa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya ce a jiya Juma'a cewa babu wata cikakkiyar amsa game da yadda za a dawo da 'yan ƙasar Rasha da ake tsare da su Ivan Gershkovich da Paul Whelan gida. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Juma'a a birnin Istanbul. Shugabannin biyu sun tattauna kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar hatsi a lokacin yaƙi da za ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine lafiya ta cikin tekun Black Sea, wanda Rasha ta yi barazanar ba za ta sake sabunta shi ba bayan cikar wa'adin ranar 17 ga watan Yuli. Babban jami'in diflomasiyar ƙasar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A cikin ƙasashen biyu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Uzra Zeya zai tattauna da ƙungiyoyin fararen hula game da mayar da 'yan tsiraru saniyar ware da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ziyarar da Zeya mai kula da harkokin tsaro na farar hula demokradiyya da 'yancin ɗan adam ta kai ta biyo bayan ziyarar da Prime Minister India Narendra Modi ya kai Washington. Modi ya musanta cewa ana nuna wariya ga wasu tsirarun addinai a India. A Bangladesh, Zeya na shirin ganawa da manyan jami'ai don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi jin ƙai, inji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka. A yau Asabar ne ƙasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane 13 suka mutu. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce an rataye mutanen ne da sanyin safiyar yau Asabar a garin Shiraz. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito cewa mutanen sun ba da shaida a lokacin da ake yi musu shari'a cewa suna tuntubar kungiyar IS da ke Afghanistan, kuma sun taimaka wajen shirya harin da aka kai a wurin ibadar. Hotunan CCTV na harin da aka kai a wurin ibadar Shacharak da ke Shiraz an nuna shi a gidan talabijin na kasar. An ga wani dan bindiga a faifan bidiyon ya mutu a asibiti sakamakon raunin da ya samu a harin. An taba kallon daular Islama a matsayin barazanar tsaro a fadin gabas ta tsakiya da ta dauki alhakin harin da aka kai kan Iran a baya, ciki har da tagwayen hare-haren da aka kai a shekara ta 2017 a majalisar dokokin kasar da ke kabarin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.
To nan ba da jima ba, Zainab za ta kawo mana karshen labaran duniyar. Kafin nan, hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun kasar da ke fafatawa a rundunar operation haɗin kai a arewa maso gabas sun yi wani kwantan ɓauna akan iyakan Najeriya da Kamaru, inda suka samu nasara halaka wasu mayakan Boko Haram 5. Hassan Mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton.
Following intelligence reports on crossing of some terrorists from Cameroon to Nigeria, troops laid ambush.
Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim, ke jawabi a taron manema labarai da ke bayyana mana cewar biyo bayan wani rahoton sirri da suka samu, sojojin Najeriya da ke aiki a gargashin rundunar operation haɗin kai sun yi kwantan ɓauna inda suka afkawa wasu 'yan ta'addan Boko Haram da ke tsallakowa cikin Najeriya daga ƙasar Kamaru akan iyaka, inda nan take aka sheke guda 5 tare da cafke wasu mutane 10 da ke mara musu baya.
Troops in conjunction with civilian task force conducted an ambush operation at Mandara Mountain in Goza local government area of Borno State.
A kuma wani kwantan ɓauna na daban, sojojin Najeriya sun samu nasarar hallaka wani babban kwamandan Boko Haram mai suna Na'ibi Gambo Jidala a kan dutsen Mandara da ke yankin karamar hukumar Goza duk dai a jihar ta Borno. Dakarun kazalika sun hallaka mayakan Boko Haram guda 24, sannan aka cafke karin wasu guda 10 a raye, kana aka kubutar da wasu fararen hula da 'yan ta'addan ke garkuwa da su kimanin 35.
Air component operation haɗin kai conducted air interdiction operation.
Suma jiragen yakin Najeriya da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai suna can suna tabarin wuta ba kakkautawa a sansanonin 'yan ta'addan da ke yankunan na arewa maso gabashin Najeriya, inda ake ta babbake sansanonin nasu da kuma cibiyoyin horar da 'yan ta'adda.
Used as a training ground for logistic hub of the Boko Haram terrorists and Islamic State of West African fighters.
A cewar Abba Aji Elda da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar civilian JTF a jihar Borno, tun farko dai mahukunta sun yi sakaci wurin tunkarar wannan kalubale da yanzu yake shiga shekara na 14.
Gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi, in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba, to Fire Brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba, shi ne abin da ta sa ya same mu. To akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abu, da hukuma sun tsaya da kafafuwansu, da ba mu kai zuwa waraka ba, shi ne matsalar.
Kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya ne?
In an zo na an duba shekarun baya, in kuma aka duba halin da muke ciki yanzu, mun ya kamo adalci mu fada gaskiya, gwamnati ta yi ne ko ta gasa? To mun da muka fito a jihar Borno, a yanayin inda muka sinci kanmu a ciki, a halin da muke ciki yanzu, gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shirin a gaida Hassan Mai na kaina. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Zainab ta kama da karshen labaran duniya.
Ga karshen labaran, rundunar 'yantar da jama'ar kasar Sin ta aike da jiragen sama 13 da jiragen ruwa 6 zuwa sararin samaniya da ruwa a kewayen yankin Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata tun da sanyin safiyar yau Asabar, inda suka yi karo da sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen a birnin Beijing da nufin daidaita alakar da ke tsakaninta da juna. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce tana sa ido kan lamarin daga sama da teku, kuma an shirya na'urorin makamai masu linzami na ƙasa don mayar da martani. An ce jiragen saman China guda 4, mayakan SU-30 guda 2 da jiragen leƙen asiri BZK OO5-1 da kuma jirgin yaƙi na Y-8 guda ɗaya sun tsallaka tsaka-tsaki a mashigin Taiwan wanda ke matsayin kan iyaka tsakanin ɓangarorin kuma ya shiga yankin tantance tsaron iska na kudu maso yammacin Taiwan. Kasar Sin ta yi ikirarin Taiwan a matsayin kasarta, inda ta ce ya zama dole za a iya kwacewa da ƙarfin tsiya kana a aika da jiragen sama da na ruwa a kusan kowace rana a ƙoƙarin da take yi na lalata ƙarfin tsaron tsibirin da kuma tsoratar da al'ummarta miliyan 23 wanda ya zuwa yanzu ba su ji daɗin hakan ba. Rikici da ake yi tsakanin ɓangarorin soji a Sudan ya haifar da yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata, wasu daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 12, in ji hukumomin agaji da jami'ai. A wata sanarwa da ƙungiyar Save the Children ta fitar a jiya Juma'a, ta ce matasa masu ɗauke da makamai suna cin zarafin 'yan mata tare da yi musu fyaɗe. A wani jawabi da ta fitar a jiya Juma'a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu ƙaruwar cin zarafin mata. Yaƙin da ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu ya gwabza da sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces RSF wanda suka yi kaca-kaca a kan shirin miƙa mulki ga farar hula. Faɗan dai ya fi karkata ne a babban birnin ƙasar Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a yau Asabar cewa yana matsawa ƙasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta ƙulla a tekun Black Sea da aƙalla watanni 3. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Yana magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana don tattauna makomar wani shiri na Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙulla a bara na ba da damar fitar da hatsi daga tasoshin jiragen ruwa na Ukraine ta hanyar Black Sea duk da yaƙin da ake yi. Ziyarar Zelensky ya biyo bayan ziyarar da ya yi a ƙasashen Bulgaria da Jamhuriyar Czech a wani rangadi da yake a wasu helkwatar ƙungiyar tsaro ta NATO da nufin ƙarfafa musu gwiwa wajen ɗaukar ƙwararan matakai a yayin taron ƙoli da za a yi a mako mai zuwa na baiwa Kyiv shiga ƙungiyar, wanda Erdogan ya ce Ukraine ta cancanta.
Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wani rahoton bincike da wata cibiya ta duniya mai suna ProxyRack ta fitar ya nuna cewa Najeriya na bayan Amurka da Afirka ta Kudu wajen aikata laifukan damfara, lamarin da ke haifar da asara ga kasashe da al'ummominta. Wakilinmu na Lagos a bangaren jibirin ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani bincike da wata cibiya mai gudanar da bincike ta duniya mai suna ProxyRack ta gudanar ya nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta uku a jerin ƙasashen duniya da ake aikata ayyuka na zamba cikin aminci. Sauran ƙasashen da ke kan gaba da wannan bincike da ƙungiyar mai suna ProxyRack ta gudanar sun haɗa da ƙasar Amurka wanda ta zo ta ɗaya da maki 625, sai kuma ƙasar Afirka ta Kudu da ta zo ta biyu da maki 188, a inda Najeriya kuma ke da maki 61. Binciken dai ya nuna cewa ƙasashen duniya sun yi hasarar dala biliyan 3.6 a shekarar da ta gabata ta 2022 sakamakon damfara irin na 419 ko zamba cikin aminci da ake gudanarwa al'ummominsu da kuma kamfanoninsu. Bincike dai ya nuna cewa irin damfaran da ake gudanarwa a Najeriya na da nasaba ne da bankuna da kuma hanyoyin sadarwa zamani, duk kuwa da kokari da cibiyoyin gwamnati daban-daban irin su hukumar EFCC mai yaƙi da zamba cikin aminci da tattalin arziki da kuma hukumar NCC mai kula da kafofin sadarwa ke yi na ganin an kawo ƙarshen irin wannan zamba da ake aikatawa kulli yaumin. Da kowane mataki hukumar NCC ke ɗauka na ganin ta daƙile irin wannan zamba cikin aminci da ake amfani da kafofin sadarwa na zamani, tambaye kenan da na yi wa Professor Umar Garba Dambata, shugaban hukumar.
Na farko dai ga wata lamba da mutane za su kira kuma kyauta, ba sai sun biya komai ba. 6-2-2 su kawo mana korafi na irin wannan saboda fadi da ake musu, ko kuma su ba mu awa 24 su ga irin matakan da zamu dauka na ladaftarwa wanda ya kunshi mayan musu da kudinsu da aka kwasa. Ina fata mutanen da aka yi irin wannan ba da kadar suna ji da Allah, suna da 6-2-2 kyauta ne, kurum ɗauka wayan ka za ka buga domin mika korafi.
Sau da yawa dai yan Najeriya idan an zambace su sukan yi sauri ne su mika sakon karta kwana ga kamfanonin sadarwar zamani irin su WhatsApp ko Facebook wanda suka buɗe shafi na musamman domin karban koke na jama'a, kamar da ɗaya daga cikin wanda aka so a zambata kwanan nan Malam Ibrahim Zamani ya shaida mani. Kwanan nan ma dai sai da hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a birnin Abuja da gabatar da wasu masu zamba cikin aminci ta hanyar kafofin sada zumunta masu suna Kanis Agabi da Nwozu Martins, inda aka zargi Agabi da amfani da wani suna mai suna Randy Silva a shafinsa na Instagram, inda ya damfari wata 'yar kasar Amurka mai suna Ann Fonsilaro dala Amurka 1,000. Babin Ejibirin Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin. To har yanzu dai muna Najeriya, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ce za ta ci gaba da hukunta duk jami'anta da ta samu da laifi a lokacin gudanar da babban zaben 2023 da ya gabata. Hukumar INEC na ƙarin bayani ne akan shigar da ƙarar dakataccen kwamishinan ta na jihar Adamawa, Barista Hudu Arik, wato da wanda ya shigar da ƙara a babban kotun jihar ta Adamawa.
We need an Electoral Offences Commission and Tribunal to take charge of the issue of arrest.
Muna buƙatar hukuma ce da kotu ta musamman da za ta rika ɗaukar matakin kamawa da hukunta masu aikata laifukan zabe da suka hada da saya da sayar da ƙuri'u, in ji kwamishinan labaru na hukumar Festus Okoye da ke ba da tabbacin matakan ba sani ba sabo da hukumar ke ɗauka ga jami'anta da suka karya dokokin zabe.
Try to bring the electoral process to disrepute through their actions that there is no consequence and that's why they persist. So we have to find ways and means.
Ko ya ci gaba da cewa wasu sun dauka in sun karya dokar ta hanyoyinsu na zamba cikin aminci, to sun sha ba hukunci, da haka yake da amfani a dau matakan wargaza irin wannan dabi'a. INEC ta ce ta gurfanar da ari bisa caji 6 daga rahoton da ta karba daga rundunar yan sanda, kuma kaidar ta nuna a jihar da jami'i ya aikata laifin ne za a gudanar da shari'arsa. Jami'a sashen labaru ta hukumar Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani yadda dokar take bisa tanadin sabuwar dokar zabe.
A press release din ba a faɗi laifin da ya yi ba, so tunda an ce na faɗi section din da aka ce idan mutum ya aikata waɗannan laifuffukan section 145 so section 1, so ne di za ku iya dubawa sai ku ga wani irin laifuffuka ne idan mutum ya yi ake masa wannan shari'ar za a ce ko.
A Laraba mai zuwa za a fara sauraron ƙarar a Adamawa, inda har yanzu dakataccen kwamishinan ke cewa san bai aikata wani laifi ba. Yanzu a cina Hudu Ari ya ayyana 'yar takarar APC Aisha Dayuru Binani a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan Adamawa gabanin kammala tattara ƙuri'u, amma daga bisani jami'in ayyana sakamakon ya kammala aikin, inda gwamna Umar Fintiri ya samu nasara. Yana mai nuna takaici yanda da ƙyar ya tsallake rijiya da baya a dambarwar ayyana sakamakon.
Kuma ƙarshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halinsa a fili, wanda kuma kai da ni da ku dukun ga a fili. Ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su, saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a Najeriya. Idan Hudu da jami'anta su haɗa kai su ɓata demokrasi mu, ban ga dalilin da dukkan Najeriyans ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba. Kuma hanyar yakansu shine mu kai su kotu, kotu ta yi hukunci a kansu.
Za a zuba ido kan shari'ar da zuwa yanzu Ari ke matsayin wanda ake tuhuma, kuma har yanzu yana zaman dakatarwa ne daga aiki ba sallama ba. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da Maili Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Haka zalika za zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To a nan Washington DC a gun muna cewa karfe 11:20 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Amma kun da ya gabata mun faro tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu da dama. Bakon namu ya kai inda yake cewa saboda rashin mutunta aikin direbobi da hukumomi ke yi ko zanga-zanga da za su yi domin gabatar da kokensu ba a ba su izinin gudanarwa, inda yake bayani kamar haka.
Ya ta president ma inda yake zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi isa ikamata su duba suna jin maganganun direbobi saboda driver inda sinan cikin jin dadi sinan cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayuka dewa na iya su lose life su. In the government muka zana takarda muka kai musu don direbobi waɗansu ne da aka rena su a item waɗansu a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka direbobi ke drivers.
Wato kana nufi ƴan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku direbobi ke tuka ƴan majalisan?
Na'am. Kuma wangabu ikamata ce gana juu gana duka garin duka kowa ya tashi ya sa baki saboda rai batun rai muke yin nan ganga MPs nan duka da suke zama su yi politics su waje taxes su waje waɗansu rules and regulations and the devil ya kamata a bi kai nan ba su duban su gyara shi su ba mu kuma meanwhile devil ke drivers su kuma fuel yanda prices in fuel ke zuwa bisa
yanda kudin mai yayi tsada. To bari mu duba, akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a kasashe mu ko ce a Ghana. To amma baka ganin akwai wasu bata gari wasu direbobi da yake ba su san aikin su ba ko kuma sun yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yanda kake fada?
So gaskiya yanzu nan DVL da kansu da suke bada authority suke ba
wato hukumar bada license
promoter nan bada license su yi ababai kan tsarin da mai shi bai je driving school ma ba ba shi license mai shi bai je driving school ba ba shi license kuma su yi ababai to the stage kamar yanzu nan mai shi ma ya taba tuki lansisin ya mutu an ba shi dama yayi renew lansisin nan isa inda suka zama suka ce muna kamar irin wannan bu yasa ibari suna rena drivobi ba haka nan bane abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da eh driving da bai da kyau ba shi a karbe shi 1 city 2 city sha bari shi wuce ba
wato suna karban cin hanci kenan.
Na'am, ya kamata rules and regulations na laws ne aiki in mai shi ya bin da bai dace ba ya kamata hukuma in aiki da bin da ya haje amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga driving banza da ake yin kan hanya ina faruwa kaga sha duki mota a ba meet irin wanga bu
wato yaro mota kenan aka duki mota a bashi.
Yes, yaro mota sha duki mota a bashi amma police sai stop shi bai ce wai a duba license shi in dai an dunkule 5 city ko 10 city an sa cikin envelope ko ku an sa cikin purse ya karbe bude ya cire shikenan sai bare wuce.
To ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana, ku wani irin mataki kuke dauka irin wayannan bata garin da ke cikin ku yanda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikin ku?
Gaskiya lokacin da yan DVLA suka kawo wanga initiative a yi lances a ba devobi waɗanda na su yi mutu a renew. Shin da mu concern drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate devobi muna educate mutane muna musu magana yadda za a yi driving za ka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yadda ya kamata. Amma inda government kuma da duba ya reduce fuel prices nan da taxes nan da ababen da ke dibe kan ya za ce wai fuel ma da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan COVID tax kai
kudin abin haraji na COVID kenan da aka riga aka wuce lokacin shi
kuma wai na sanitation levy na sare-sare wannan ma yana kan fuel muna biyan taxes nan duka muna biyan. Taxes in the vehicle fuel is more than 40%. Duka muna biyan.
Wato haraji ya haura kashi 40 cikin 100 kenan na mai da kuke siya.
Kuke siya. Isa inda government ya yi shi sauki ya ba mu. Muna mu sai fuel, muna mu sai kayan mota, muna mu sai ababai levies nan da ke vehicle nan duka. Roadworthy insurance nan duka muna mu yi ya kan sauki da ban samani driver ya rush ya ita guduwa saboda ya samu sisin shedi ba.
To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Amin Yusuf babban sakataren kungiyar Concerned Drivers of Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida zanna yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce abin da ke ci min tuwa kwarya shine ganin yadda gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ke nuna halin ko in kula kan albashin ma'aikata ganin har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin bashin albashin su na watanni da fatan gwamnati zai dubi wannan matsalar. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya fara da sallama ya ce hakika muna jinjina wa majalisar dattawan kasarmu Najeriya bisa yanke hukunci akan wannan kuduri na jinginar da filin tashi da saukan jiragen sama na Malam Aminu Kano domin dai jinginar da shi bai da wata fa'ida ko alfanu ganin cewa gwamnati ta sha jinginar da abubuwa da yawa amma ba a ganin amfanin yin hakan. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Yusuf Meleda Gwalallo jihar Bauchi ya ce ku bana dama in kira ga gwamnanmu na jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Gaura ya daure ya cika mana alkawarin da ya dauka mana na gyara mana hanyarmu daga Gamawa zuwa Gwalallo zuwa Jakusko don kyawun alkawari cikawa ku tashi lafiya. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce tabbas a wannan lokaci da muke ciki hata jinjirin da ke cikin mahaifiyarsa ya san cewa an cire tallafin man fetur ganin yadda kayan abinci suka yi tsada sannan kuma babu kuɗin sayi. Saboda haka shugabannin mu ya kamata ku sani cewa mun zaɓe ku ne domin mu yi dariya ba domin ku saka mu kuka ba. Abin da ya sauka kenan. To kafin mu kai ga ƙarshen sallama ga labarai amma a takaice.
Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane 13 suka mutu.
To ma da lagaishe ke masu raro da haka muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da ran mu sake rada da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duka wanda aka ji muryoyinsu, ni Sarfi Lahashin Gumen nake cewa salamu alaikum.